أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إنا غنمنا أشرند بيارنيكم أشرند بيار غواتان Sha'ban hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 19 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba gabatar da wannan karatu mai albarka na littafin sifatu saumin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi Ramadan to kamar yanda muka alƙawarta wa ƴan uwa cewa za mu ƙarasa wannan littafin a gida za mu ƙarasa shi a gida saboda yanayi da ake ciki na ainihin wato hana zirga-zirga da haduwar mutane to insha Allah muka ce daga gida za mu abin nan mu ci gaba da tura shi ta hanyoyin da suka kamata dan ƴan uwa su samu to insha Allah za mu dora wannan kuma shine darasin mu na 9 a cikin wannan littafi mai albarka kafin mu ci gaba akwai dan wani kuskure da ina sauraron karatun naji duk da ma'anar ta fita amma kuma sai daga baya na duba aka duba shafi na 75 a cikin na ban sani ba ko number ta zama iri daya inda yace wa minal ma'lum an ga gurin wa minal ma'lum a maganar alqada'u mas'alar alqada an gane ko to kusan shafi na ƙarshe wa minal ma'lum sani ba ko an ga gurin as ni ana 77 ne an gan shi yawa to daga nan wa minal ma'lum sanannan abu ne annabun abbas ne radiyallahu anhuma billahi dan abbas Allah ya kara musu yadda huwa rawil hadithu thani shine wanda ya ruwaici hadithi na biyu wa khasatan musamman annahu ruwiya to wanda ya saurari karatun can zai ji na ce wa khasatan annahu rawa hadithan to rawa na ce maimakon ruwiya to ruwiyan ya fi kyau annahu ruwiya hadithan an ruwaito wani hadithi fihi nassun wanda a cikin hadithin akwai nassin da ke cewa ala annal wali cewa wali yasumu anil mayyit zai iya yin azumi a madadin mamaci sauman nazar amma azumin bakance to me aka ruwaito din shine anna sa'ad bin ubada radiyallahu anhu istafta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala inna ummi matat alaiha nazar fa qala ikdhihi anha akhrajahu shaykhani wa ghayrihima shine gyaran da nake so mu abun nan insha Allah sai a riskar da shi da wancan sadan muna gaba ta hudu ne akan alfidiya ko yawa mun yi alhamil wal murdi sannan muka yi gaba ta biyu alimta akhal iman fima madha sannan muka yi gaba ta uku wal haqqul ladhi la rayba fihi anna al aya mansukha lakin bi mafhumil aqdamina lin naskh to a karkashin nan muka tashi zamu tashi gaba ta hudu wa yu'ayyidu hadha al ma'ana daidai muna magana ne akan wata mas'ala da muka koro bayanin ta na so mu karkare kuma lokaci ya cin mana wanda take magana akan annaskhu menene ma'anar annaskhu tunda kamar in ka bibiyi maganar da muka yi ta baya da wanda zamu dora akan maganar Abdullahi Abbas su suke ganin kamar Abdullahi dan Abbas ya saba wa jumhurus sahaba ma'ana ya saba mafi yawan sahabbai wasu kuma suke ganin a'a maganar Abdullahi ibn Abbas akwai cin karo da juna ya faɗi kaza kuma ya faɗi kaza to shine malamin yake so ya nuna cewa Abdullahi dan Abbas bai saba wa jumhurun sahabbai ba sannan a cikin maganar sa babu tufka da warwara babu cin karo ina fata an gane sai ya ce ai maganar annasku galibi mu abinda muka fi sani da annasku shine wato an yurfa a hukuma shar'iyyin mutaqaddam bidalilin shar'i mutaakhir bin nisbati lil mukallafin shine a dauke wani hukunci na shari'a wanda da shi aka fara gabatarwa saboda wani dalili kamar yanda Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa idha badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil to a karkashin wannan sai zaman to annasku da aka fi sani shine da an ce ai kaza sai kuma daga baya aka shafe wannan hukuncin sai aka ce yanzu ai kaza to yanzu sai ya zamanto wannan magana ta baya ita ce ta shafe magana farko wannan yawanci shi aka fi sani da annasku to sai malai yake so ya nuna mana su fa a ta'arifin sahabbai in suka ce annasku ba iya shafewa ake nufi da annasku ba a idan magana ta zo am gamammiya kuma sai ake so ta zama kebantacciya ko ake so a kebe wani abu a cikin ta to wannan kebewar daga cikin fadin nassi ana kiransa annasku haka idan nassi yazo aka sace shi ba a yi masa kaidi ba to sai kuma ake so a fitar da wani kaidi a cikin wannan sakaccen hukuncin to wannan kaidin shi ma ana kiransa da annasku ina fata an gane sannan sai ce banda wannan istithna'i to gaciya ma a ce kaza duk wanda ya shigo gurin nan a bashi 5,000 amma banda Umar an bayyanta yanzu kaga hukunci ne mai fadi sai aka togace a cikin fadin hukuncin to yanzu togace wanda aka yi banda Umar shi ma a cikin ta'arifin magabata suna kiransa annasku haka ash-shart sharadi shi ma yana zuwa da ma'anar annasku to in an fahimci wannan dan haka dan Abdullahi dan Abbas ya ce aya kaza sha an yi nasku dinta baya nufin annasku da ma'anar shafewa yana nufin annasku da ma'anar takhsisi kebance wani hukunci daga fadin aya kamar yanda zamu ji na dan yi mana wannan dan mu dan samu matashiyar can maganar mu dora akan ta wayu ayyidu hadha al-ma'ana yace abinda zai karfafi wannan ma'ana annal aya ita ko wannan aya da ake ta magana akan ta wa alal ladina yudiqunahu fidyatu ta'amu miskin wannan aya amun gamammiya ce li kulli mukallafin ga kowane mukallafi baligi tashmalu alladhi yudiqu sawm wal ladhi la yudiqu sawm ta kunshi wanda yana iya yin azumi da kuma wanda ma baya iya yin azumi ina fatan gani ayar faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu kai kaga an ayar ai bata ware wani ba wanda yake iya azumi tunda da mun karanta a baya cewa azumin nan farko da aka zo aka shar'anta shi an bashi ne a buɗe zabi optional wanda yaga dama yayi azumin wanda yaga dama yayi sha azumin ya ciyar ai da haka hukunci yake ko in kun tuna a baya to sai ya ce wannan aya ta ga me li kulli mukallafin dukkan wanda yake mukallafi baligi tashmalu alladhi yudiqu sawm ta kunshi wanda yana iya yin azumin walladhi la yudiqu sawm da wanda baya iya azumi wa shahidu zalika tunda akwai wanda ba sa iya azumin kwata-kwata kamar tsofaffi ko wa shahidu zalika fi sunna abinda zai bada shaida akan wannan magana a cikin hadisi ma rawahu al-imam muslim hadisin da imam muslim ya ruwaito an salamata bin al-aqwa daga salamatu dan aqwa'in radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace kunna fi ramadan yace mun kasance a cikin ramadan ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sha asama wa man sha aftara faftada bi da'ami miskin wanda yaga dama ya dauki azumi wanda yaga dama ya sha azumi sai ya fanshi wannan azumin ta hanyar ci da miskini shikenan optional hatta nazalat har sai da wannan aya hatta nazalat hazil aya har sai da wannan aya ta sauka faman shahida minkum ash-shahra falyasum da aka isharar da yake tai akan wannan ita ce dai ayar da na fara karantawa alal ladina yudiqunahu fidyatu ta'amu miskin to da haka hukunci yake wanda ya ga dama tunda da an ce ayyu alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa alal ladina yudikuna hazuwa karshen aya da an bashi wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama kuma ya sha azumin ya fanshi wannan azumin da ciyarwa har sai da wannan aya ta sauka fa man shahida minkum shahara duk wanda ya halarci kwanakin watan azumi a cikin ku fale su mu ya azumce shi wala alla ishkalan watakila rikitin yuhdithu hadithu ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas ne ya haifar da shi al musarrahu wanda a cikin hadisin abdullahi dan abbas aka bayyana bin naski da maganar annasku aka kawo maganar an shafi ko aka yi amfani da kalmar annasku a cikin hadisin annar rukhsata bin naski da shafewa cewa annar rukhsata wannan sassaucin kana li shaykhi wa shaykhati wannan sassaucin bai shafi kowa da kowa ba a'a ya shafi tsoho da kuma tsohuwa wahu ma yudiqani sune wa'anda su ma suna iya azumin da wahala lakinnahu sai dai yazuluhu yana gusar da wannan rikicin idza tabayyana laka idan ya bayyana a gare ka kai mai karatu annahu cewa shi Abdullahi dan Abbas yayi amfani da kalmar annaskhu ko waccan aya litadlili walaysa lilhasr litadlili dan kafa dalili ko hujja walaysa lilhasri ba dan takaicewa ba wa dalilu hadha alfaham alhadith nafsu dalilun wannan fahimta kuwa shine shi hadisin karan kansa fa idza kanat arrukhsatu lishaykh wa shaykha idan hassasaucin ya kasance tsoho aka yi wa da tsohuwa thumma nusihat sannan kuma aka ce an shafe sassaucin wa baqiyat lishaykh wa shaykhati kuma ya rage tsoho da tsohuwa fala ma'ana hadhihi arrukhsa almuthbita to ai babu ma'anar wannan sassaucin da aka tabbatar almanfiya almanfiya almunfiya wanda aka kore kuma illam yakun dhikru haula'i in ya zama ambatan wa'annan tsoho da tsohuwan ba an ambata bane litadlili dan kafa dalili walaysa lilhasr ba dan takaitawa ba an fahimta ko abin da yake so mallam ya faɗa mana anan cewa idan wa alal ladina yudiqunahu fidyatu ta'am miskin in an ce dama can akan tsoho da tsohuwa take magana to da aka ce an shafe ta me aka shafe ba ma'ana kenan an fahimta amma muka fahimci dama faman wa alal ladina yudiqunahu fidyatu ta'am miskin wannan aya ce am amma tun tana am dinta an togace tsoho da tsohuwa su ba za su iya ina fata an gane to tunda an togace su ba sa cikin fadin waccan magana sai ya zamana kenan fa idza kanat arrukhsatu lishaykh wa shaykhati idan sassaucin yana kan tsoho ne da tsohuwa thumma nusihat kuma aka ce an shafe wa baqiyat to waye rage kuma wa baqiyal lishaykh wa shaykhati kuma ya rage hukuncin dai tsoho ne da tsohuwa fama ma'ana hadhihi arrukhsa to meye ma'anar wannan sassaucin almuthbita wanda aka tabbatar almanfi almunfiya wanda kuma aka kore shi daga baya an ce da an yi sassauci ga tsoho da tsohuwa kuma aka ce an soke an ce yanzu an soke wannan sassaucin to menene ma'anar wancan sassaucin da aka tabbatar wanda kuma daga baya aka ce an kore an tabbatar tsoho da tsohuwa ba za su iya ba an ce a musu sassauci kuma an ce an shafa wannan sassaucin inda su ake shafa wannan sassaucin da su ake magana to meye ma'anar wannan sassaucin da aka ce an yi tun da farko idza lam yakun dhikru haula in dai bai zama ambatan tsoho da tsohuwa da aka yi ba dan kafa dalili akan fadin waccan hukuncin a tsale su daga ciki ba walaysa lilhasr ba dan iyakancewa ba fa idza tabayyanta zalika idan ka tabbatar da wannan wa aiqanta bihi ka sakankance da shi fa qad tsabata ladaika to yanzu zai tabbata a gare ka anna ma'anal aya ma'anar wannan aya mansukhun ayar mansuki ya ce bin nisbati dangane liman yudiqu siyam ga wanda yake iya yin azumi wa ghairi mansukhin ba a shafe ta ba tana nan tana aiki bin nisbati lilladhi la yudiqu siyam dangane da wanda baya iya azumi an fahimci wannan kenan yanzu abinda duk a karkashin wannan muke so mu malaye fahimtar da mu in ka gane to zaka abinda zai tabbata a gare ka shine ayan nan wa ala alladhina yudiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Wannan ayar an shafe ta bin nisbati lilladhi yudiqu siyam, ga wanda zai iya azumi, wanda zai iya azumi an shafe wannan hukuncin akan sa, shi kam azumi kawai zai. Wa ghairu mansukha, amma fa ayar tana nan ba a shafe ta ba, bin nisbati lilladhi la yudiqu siyam, ga wanda baya iya azumi, shi har yanzu tana nan akan sa. Da koda a can baya da mun karanta maganar Abdullahi dan Umar da maganar ainin ina zaton Salamat bin al-Aqwa, in ban manta ba, wanda aka ce wannan ayar wa alal ladina yudiquna wufidiyatu da'am miskin an shafe ta. To wannan shafewa sai malaiki so ya nuna mana shafe wannan ta takaitu ne akan waɗanda aida an ce an bar azumi ne a bude, wanda ya ga dama ya dauka koda zai iya, wanda bai ga dama ba ya ajiye koda zai iya azumi, haka ne. To daga baya sai aka ce an shafe ta, to shafe wannan da aka yi ba kowa da kowa aka shafewa ba, wanda duk yake iya azumi kalau yake ba tsoho bane, to wannan an shafe. Faman shahida min kuma shara falyasum, ta shafe hukuncin wancan option din da aka bashi. Amma fa ba a shafe ta ba akan wanda ba zai iya azumi ba, har yanzu tana nan. Da haka mansukh ya ce amma laysa alal itlaq. Allah ya sa ku gane. Wato abin da yasa karatun ya shigo da ƴan murjiti, akwai usuli, mas'alar usuli ya shigo da ita. Shi sa tun a darasin ƙarshe na ce to wannan sai dai a hankali a hankali da kuma ɗalibi. Wai duk wannan maimaicin da nake ta kunkai in komo, wai dan in simplifying din yanda sakon zai isa. Amin. Yake cewa an fahimta ko? Wal hukmul awwal, hukunci na farko, naskhun li dilalatil Qur'an. Nasku ne da dalilin Alkur'ani. Wa ammal hukumu thani, amma hukunci na biyu, fathabata, shi kuma ya tabbata ne bidilalatis sunna, da dalili na sunna. Wa lam yunsakh, kuma ba za a shafa wannan hukuncin ba ila yawmil qiyama, har ranar tashin alkiyama. Har yanzu haka hukunci yake. Wa yu'ayyidu hadha, abinda zai karfafi wannan ma zakarahu ibn Abbas, abinda Abdullahi dan Abbas ya ambata fil riwayati sariha, a cikin riwaya qarara fil naskhi, da take magana akan annasku. Wa thabata li shaykhil kabir wal ajuzil kabira, ya tabbata ga tsoho tukub da tsohuwa tukub, idza kana la yuqani, in sun kasance ba za su iya azumi ba. Wal hubla, da mai ciki. Wal murdi, da mai shayarwa. Idza khafata, idan sun ji tsoro. Abdarata, su sha azumi. Wa ad'amata, su ciyar kulla yawmin, kowace rana miskinan, su ciyar da miskini. Wa yaziduhu wuduhan, hadithu Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, hadithu Mu'adh dan Jabal zai kara fito maka da mas'alar fili. Allah ya kara masa yadda. Kala yace amma ahwalus siyam, amma dangane da jujjuyawar azumi, shine ahwal intiqalatis siyam ake nufi anan. Amma game da canja salo da azumi ya dinga yi, fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, asali dai ka sani hadithu Mu'adh yake ga mana, yace haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qadimal madina, ya zo garin Madina, faja ala yasumu thalathata ayyam, sai yake azumtar kwana uku min kulli shaharin a kowane wata. Wasiyamu ashura, wasiyami ashura da kuma azumin ashura, ba a shar'anta Ramadan ba, lokacin yayi azumin kwana uku a kowane wata. Sannan aka ce goma ga watan Muharram ta zo yayi azumin ashura. Thumma, sannan inna allaha farada alayhi siyam, sai kuma ana nan sai Allah ya farlanta masa azumi. Fa anzala Allah, sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ila akhiril aya, ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku azumi. Thumma anzala Allahu al-ayatal ukhra, sannan sai kuma Allah ya kuma saukar da wata ayar, shahru ramadan, watan ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an ila akhiril aya. Fa athbata Allahu siyamahu, sai Allah ya tabbatar da yin azumin Ramadan alal muqimi sahihi, akan mazaunin gida mai lafiya. Warakhasa fihi, yayi sassauci a cikin yin azumin nan, lil maridi, ga mara lafiya, wal musafir, da matafi. Wa thabata al it'am, ciyarwa kuma ta tabbata, lil kabiri alladhi la yastati'u siyam, ga tsohon da ba zai iya yin azumi ba. Fa hadhani haulani, waɗannan su ne juyi kala biyu, su ne juyi wancan da ya ce mana ainihin wato amma siya, amma ahwalu siyam, ahwal din kaga, ashe ahwal kaga,
al-ahwal bi ma'ana al-intiqalat. Kaga ay al-intiqal min sawmi thalathati ayyam wa yawmi ashura ila ramadan. Shima ramadan ala takhyir. Hawlun min ahwal siyam. Kaga wannan wani juyi ne daga juyin azumi. Da azumin kwana uku a kowane wata sai ashura. Ana nan sai aka farlanta ramadan. Da aka farlanta ramadan shi kuma sai aka bar shi option. Optional abu dai in kaga dama kai in kaga dama daga baya kuma sai aka canja cewa lalle in mutum mazauni ne lafiyayye ba ba option ya dauki azumi sai dai sassauci har yanzu ya tabbata ga mara lafiya matafi sannan ya tabbata ga tsohon da ba zai iya azumi ba ya ciyar fa hadhalil hadithan malai ce waɗannan hadisai guda biyu sarihani wato fi bayani annal aya mansuha waɗannan hadisai guda biyu sun yi bayani karara akan cewa wannan aya mansukhatun mansuki yace bin nisbati dangane lilladhi yudiqu siyam ga wanda yake iya azumi lalle an shafe ta an shafa wannan ayar ba option ba zabi ga wanda zai iya azumi ba zabi ghaira mansukhatin amma fa ba shafaffiya bace ba mansukhiya bace bin nisbati lilladhi la siyam ga wanda baya iya azumi ai innal aya makhsusa dan haka can annaskhu bi ma'anar التخصيص ان الايه منسوخه اي ان الايه بمعنى مخصوصه امغاني لذلك دان هكا فابن عباس موافق للصحابه دا ake cewa abdullahi dan abbas ya saba wa sauran sahabbai akan wannan mazhabin kaga she yayi muwafaqa da sahabbai ba wani domin shi ma annaskun da yake nufi ba irin wanda kowa yake ba wanda ake nufi ba yana nufin at-takhsis aya tana nan ba shafe ta akai kwata-kwata ba ma an yi takhsisin ta tana nan da fadin ta ga wanda za su yi azumi an yi takhsisin ta ga wanda ba za su yi azumi ba an fahimta dan haka lidhalika dan haka fa ibn abbas muwafiqul li sahaba abdullahi dan abbas ya dace da sauran sahabbai wa hadithuhu sannan hadithin sa muwafiqul li hadithai abdullahi ibn umar wa salamah ibn al-aqwa yayi daidai da hadithin abdullahi dan umar da hadithin salama ibn al-aqwa radiyallahu anhum wa kadhalika haka ma ghairu mutanaqidun ba maganganun Abdullahi dan Abbas ba masu cin karo da juna bane ba masu warware juna bane fa qauluhu fadin sa laysat bi mansuha ai an ce ai maganar sa ta cin karo wani gurin ya ce laysat mansuha wani gurin kuma ya ce innaha mansuha an gane to shine sai malai yake cewa maganar Abdullahi dan Abbas bata warware juna ba fadin sa inda kaji ya ce laysat mansuha yufassiruhu qaulahu yufassiruhu qauluhu fadin sa yana fassara ta innaha mansuha ai innal aya makhsusa da yace innaha laysat mansuha bi ma'ana an-nafq ba a shafe ta ba me zai ga maka me zai fassara maka cewa ba yana wato yana nufin wannan ayar makhsusa ce ba shafe ta akai ba sai ce qauluhu mana maganar sa da aka wani gurin yace innaha mansuha can yace in yace laysat mansuha nan kuma yace innaha mansuha shine suka ce ai ya ci an maganganun sa sun ci karo yace laysat mansuha kuma yace innaha mansuha sai suka ce to ai laysat mansuha din innaha mansuha din shi yake fassara laysat bi mansuha yace domin ma'anar sa innal aya makhsusa aya ce wanda aka yi takhsisin ta wa bihadha yatabayyanu da wannan ne zai bayyana gare ka mai karatu annan naskha fi fahmi sahaba su shi fa annasku a fahimtar sahabbai yuqabilu takhsisa yana daidai da at-takhsis kebancewa wa taqayyid da qayyadewa fi mafhumil usuliyina musamman cikin fahimtar malaman usul al-mutaakhirina na karshe wa li hadha al-amru da wannan al'amari ne ma ashara al-qurtubi rahimahullah imam al-qurtubi rahimahullah yayi ishara fi tafsiri cikin tafsirinsa ma'ana ta fito ma'ana yace wala allaka akhi al-muslim la'allaka dan uwa muslimi tadhunnu kayi zatan annama thabata an ibn abbas wannan magana da ta tabbata daga Abdullahi dan Abbas wa Mu'adhin da Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhuma mujarradu ra'ayin ka dauka kawai tsabagen ra'ayin su ne wajtihadin da ijtihadi wa ikhbarin da labari wa huwa la yarqa ila musafil hadith al marfu amma wannan magana ba za ta iya dauka kuwa zuwa ga tataccen hadisi marfu'i ba shine musaf ta cewa an shi sa ake kira rariya misfat misfa eh rariya ta ce abin nan ake kira ta misfatu an bayyana yake cewa karka daukar ka taba tsammanin wannan magana ta Abdullahi dan Abbas da Mu'adh bin Jabal tsabar ra'ayin su ne kawai da ijtihadin su da labari amma wannan maganar kamar ka dinga ganin bata kaita dauka ku zuwa ga tataccen hadisi marfu'i ba alladhi yukhassisu 'amal qur'an wanda zai iya kebance gamamman hukuncin alqur'ani wa yuqayyidu mutlaqahu ko ya takaice sakakken lafazin alqur'ani wa yufassiru ko ya fassara mujmalahu dunkulallan bayanin alqur'ani duk an koma mas'alar usul kana da am kana da khas kana da mutlaq kana da muqayyad kana da mujmal kana da mufassal wa'annan duk malaman usul suna da su wani lokaci Allah ta'ala zai kawo hukunci a to ana kyale shi ala umumi in babu wani abu da ya takhsisin sa wani lokaci Allah ta'ala yakan fadi magana yayi idlakin ta wani lokaci in ba wani nassi da zai kaidin ta sai ta tafi ala idlakiha in ku akwai wani dalili da zai wato takayidin ta sai kaidin ta ina fata an gane haka kuma wani wata maganar Allah ta'ala sai ambace ta a dunkule sai wata ayar ta zo ta yi fashin baki ko wani hadisi to a ka'idar malaman usul takhsis wato annasku kala kala ne akwai wato naskhul qur'an bil qur'an naskhul qur'an bis sunna naskhus sunna bil qur'an wannan duk mun shiga ne kamar zamu dauki dogon bayani zamu shiga zai ci mana karatu abinda kawai nake so mu fito da shi anan shine ka san ka'ida idan Allah ya kawo aya am to aya ce kawai za ta iya kebance wani hukunci a cikin fadin ayar ko hadisi sahihi idan Allah madaukakin sarki yayi idlakin wani hukunci ayar alqur'ani ce a wani gurin Allah ta'ala zai iya yin kaidin wannan magana ko kuma hadisi yayi kaidinta an fahimci wannan amma ijtihadi baya yin takhsisin aya ko hadisi haka ijtihadi baya yin wato baya yin takayidin aya ko hadisi an fahimci wannan kun fahimci wannan da kyau to kamar abinda malai yake so ya fito mana da shi anan kada wani musulmi yayi zato ko yayi tsammanin abinda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas da shi da Mu'adh bin Jabal kaman ijtihadi suka yi ra'ayi ne wannan magana ta so ba za a iya daukaka ta zuwa ga ta kai hadisi marfu'i ba ballantana ma ta iya yin takhsisin am da yazo cikin alqur'ani ko ta yi taqayidin mutlaq da yazo cikin alqur'ani ko ta yi tafsilin wani mujmal wata dunkulalliyar magana ta zo cikin alqur'ani wal jawabu in ka fahimci haka sai malai yace jawabi kalati gashi kamar yanda zai zo yace inna hadainil hadithain wadannan hadisan guda biyu da hadisin wa Abdullahi dan Abbas da nawa Mu'adh bin Jabal lahuma hukumul marfu suna da hukuncin hadisi marfu'i bittifaqi ahlul ilm malamai ma abutan ilimi duk sun ittifaqi akan cewa maganar Abdullahi dan Abbas da ta Mu'adh bin Jabal suna da ma'anar hadisi marfu'i an bayyana ko bi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi ahlul ilm bi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haduwar malamai da suka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yujuzu lil mu'minin baya halatta ga wani mu'mini yuhibbullaha wa rasula da yake kaunar Allah da manzansa an yu khalifa huma ya saba wa wannan magana ta waɗannan sahabbai guda biyu idza sabata ladaihi in dai waɗannan maganganu sun tabbata a gare shi li annahuma jaa domin waɗannan hadisai na Abdullahi dan Abbas da Mu'adh sun zo ne fi tafsirin wajen yin tafsiri da fashin baki ya ta'allaku da yake da alaka bi sababin nuzulil ayi da dalilin wato da suka zo da suke da alaka da sababin saukar ayoyi inna hadaini sahabiyyain alladhaini shahida alwahya watanzila lalle wadannan sahabbai manya manya guda biyu da sun halarci lokacin da wahayi yake sauka da kuma lokacin da ake saukar da alqur'ani akhbara sun bada labari an ayati min alqur'an game da wata aya cikin alqur'ani annaha nazalat fi kaza cewa wannan ayar ta sauka ne akan kaza fa hadha hadithun musnad la raib wannan hadisin yana da isnadi koko kwanto babu da haka wannan maganar ta Abdullahi dan Abbas da maganar Mu'az bin Jabal sun kai matakin da za su iya yin taksisin waccan ayar ko kuma su yi takayidin waccan ayar an gane to asbata ibn Abbas hadha al-hukm Abdullahi dan Abbas ya tabbatar da wannan hukuncin lil murdi'i ga mai shayarwa wal hubla da mai ciki famin aina a'taha hadha al-hukm ta ina ya bawo mai ciki da mai shayarwa irin wannan hukunci la shakka annahu min as-sunna ko shakka babu shi ma yana daga cikin sunna wa khassatan musamman annahu lam yanfarid bal wafaqahu Abdullah ibn Umar cewa mai ciki da mai shayarwa hukuncin su dai da tsoho in ba su yi azumi ba su ciyar ba za su raba ba a gane wannan sai ya ce ko shakka babu kila wani ya ce to a ina Abdullahi dan Abbas zai samu wannan hukuncin ya ce ko shakka babu wannan hukuncin da ya faɗa shi ma yana cikin sunna musamman ba shi kadai ya kadaita da wannan fatawar ba bal wafaqahu Abdullahi ibn Umar Abdullahi dan Umar ya yi muwafaqa ya dace da Abdullahi dan Abbas alladhi rawa anna hadhihi al-aya mansukha wanda shi ma yana cikin wanda suka ruwaito cewa wannan ayar da muke magana akan ta mansukhiya ce an Malik an karbo daga Malik an Nafi'in daga Nafi' annabi Umar daga Abdullahi dan Umar su'ila an tambaya Abdullahi dan Umar anil mar'atil hamil game da hukuncin mace mai ciki idza khafat ala waladiha idan ta ji tsoron dan cikinta ga azumi ga kuma dan cikinta tana ganin zai cutu faqala aka ce Abdullahi dan Umar ina hukuncin wannan mata sai ya ce tufdiru ta ajiye azumi ta sha azumi wa tudi mu ta ciyar makana kulla yawmin miskinan a madadin kowace rana ta ci da miskini muddan mudu daya min hindatin na alkama rawad daraqutni ya ruwaito wannan magana an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar wasahahu kuma ya inganta annahu qala cewa Abdullahi dan Umar ya ce alhamil wal murdi da mai ciki da mai shayarwa to din wala taqabi za su ajiye azumi kuma ba za su rama ba me za su yi kenan rawahu min dariqin ukhra ya ruwaito shi ta wata hanyar daban annamra'atahu shi Abdullahi dan Umar fa matarsa sa'aladhu ta tambaye shi wahiya hubla tana dauke da ciki lokacin faqal tace ga ciki kuma ga azumi ba za ta iya ba yaya za ta yi qala abdiri wa ad'imi an kulli yawmin miskinan wa la taqabi yace ki ajiye azumi ki ciyar da miskini a madadin kowace rana ba za ki rama ba wa isnaduhu jayyid isnadu wannan hadisin mai kyau wa min dariqin thalithatin anhu radiyallahu anhu ta wata hanya ta uku daga dai Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda anna bintan lahu wata yassa kanat tahta rajulin min quraish tana auren wani mutum cikin quraishawa wa kanat hamilan tana da ciki fa asabaha adash sai wato kishirwa mai tsanani take kama ta fi ramadan cikin ramadan fa amaraha babanta Abdullahi dan Umar sai ya umarce ta an tufdira yace ta ajiye azumi wato da ima an kulli yawmin miskinan ta ci da miskini a madadin kowace rana an gane la mukhalifa li ibn Abbas min as-sahaba malai yake cewa babu wani mai wanda ya saba da Abdullahi dan Abbas daga cikin sahabbai kaman yanda Ibn Qudama ya nassanta cikin al-Mughni hadha al-bayan wannan bayanin yubayyinu ma'ana wad'i sawm anil hamil yana yin bayani game da ajiye azumi ga mai ciki wal murdi'i da mai shayarwa al waridi fi hadithi Anas wanda yazo cikin hadisin Anas bin Malik al-Ka'bi al-Mutaqaddim wanda ya gabata a can baya mun karanta shi wa annahu muqayyadun bil khawfi ala nafsiha amma fa hadisin ko hukuncin an iyakance shi an masa kaidi da tsoro a karan kanta awwalati ha ko danta idan mai ciki tana tsoron ita karan kanta in bata ci abinci ba za ta samu matsala ko dan cikin ta zai samu matsala to shine in akwai wannan tsoron sai ta ci wa anna alaiha aljaza lal qada sakayya sakamako kawai za ta bayar sakamakon wannan azumin da ta sha shi za ta biya lal qada ba rama azumin ba sakamakon shine wannan fidiya din ta ciyar da miskini shikenan a madadin wannan azumin rawad darqutni bi isnadin sahahahu an ibn abbas annahu ra'a umma waladin lahu hamil darqutni ya ruwaito hadisi da isnadi da ya inganta shi daga sahabi abdullah dan abbas Allah ya kara masa yarda annahu ra'a umma waladin lahu hamilan ya ga wata ummu walada dinsa tana da ciki ummu walada ita ce kuyanga ko sadaka da me ita yake kwanciya da ita kuma har ta samu ko ta tayo da shi ta zama ummu walada to ummu abdullahi dan abbas yana da wata ummu walada sai yaga tana da ciki aw murdi'an ko yaga tana shayarwa fa qala sai ce anti min alladhina la yudiquna ke kina daga cikin alladhina la yudiquna wadanda ba za su iya azumi ba alaykil jaza wa laysa alaykil qada ki ciyar ba za ki rama ba man za'ama anna wada'a as-sawmi 'anil hamil wal murdi' ka wada'a siyam 'anil musafir wanda ya riya cewa ajiye azumi anil hamil ga mai ciki wal murdi'i da mai shayarwa ka wada'a siyam daidai yake da ajiye ko kamar ajiye azumi ne anil musafir ga matafi warattaba ala zalika kuma ya gina hukunci akan haka cewa annal qada'a yalzamuhuma ramuwa ta zama musu tilas fa qawluhu mardudun alayhi magana sa za a mai masa da ita wanda duk yake riya cewa da mai ciki saboda akwai malaman da suka ce da mai ciki da mai shayarwa hukuncin su daya da matafiya Allah ta'ala ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra da aka suma ramuwa adadin kwanakin da suka sha rama za su sai malai ya ce wanda ya riya cewa mai ciki da mai shayarwa ajiye azumin ta daidai yake da ajiye azumin matafiyi kuma ya gina hukunci akan haka cewa dole sai sun rama kamar yanda matafiyi dole ya rama daga baya fa qawluhu wannan magana da ya fada fa mardudun alaihi amma yamma da kayasa li'anna alqur'ana saboda alqur'ani bayyana ma'ana wad'i siyam yayi bayanin menene ma'anar ajiye azumi anil musafir ga matafiyi yace fa man kana minkum marida duk wanda a cikin ku bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya kirga adadin wasu kwanakin da ban yarama wa bayyana kadhalika ma'ana wad'ihi amma la yudiqunahu kuma sannan a hannu guda alqur'ani kadhalika yayi bayanin ma'anar ajiye azumi dangane da wanda baya iyawa shi kuma sai cewa alal ladina yudiqunahu fidyatu ta'amul miskin an bayyanta kaga wancan hukuncin shi matafi zai aka ce fa'iddatun min ayyamin shi kuma wannan wa alal ladina yufiquna zai aka ce masha Allah masha Allah wa qad thabata ladayka yanzu ya tabbata a gare ka annal hamila mai ciki wal murdi'a da mai shayarwa mimman tashmalahum hadhihi al aya suna daga cikin wa'anda wannan aya ta kunshe su bal hiya khassatun lahum kai bari ma ta su ce ta musamman lailatul qadar fadluha azimun li'annaha shahidat nuzul alquran alkarim alladhi yaqulu man i'tasama bihi ila subulil izzah ko izzati wal karama wa yarfa'uhu ila qimamil majdi wal khulud wal ummatul islamiyya allati tattabi'u sunana rasulihha sallallahu alayhi wasallam hazwan na'li bin na'li la tarfa'u li hadhihi al-laylati a'lama wa la tansibu aqwasa walakinnaha tatasabaqu ila qiyamiha imanan wa ihtisaba malai yake cewa lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr fadluha azimun malai yace falalar wannan dare mai girma ce li annaha sabida dare ne shahidat nuzulal qur'anil karim ta shaida taga saukar alqur'ani mai girma allazi alqur'anin da yaqudu mani'ta sama bihi yake jagoranta duk wanda ya riko da shi ila subulil izzati zuwa ga hanyoyin daukaka wal karamati da karamci wayarfa'uhu kuma duk wanda ya riko da shi yake daukaka shi ila qimamil majdi zuwa kololuwar daukaka wal khuludi da dawama wal ummatul islamiyya al ummar muslimi allati tattabi'u sunan rasuliha wadda take bibiyar sunnonin manzanta sallallahu alaihi wasallam hazwan na'li bin na'li sauda kafa la tarfa'u li hadhihi al-lailati a'lama bata daga wasu tutoci a wannan daren wala tansibu aqwasa bata kakkafe wasu aqwasan wato qaws baka ko kibiyoyi azan lokacin wato akwai lokuta da in ilimi yayi karanci sai a ci ayan kaga kaman daren ana saran wannan daren ne za ka ga an sassa tutoci duk inda ka duba za ka ga tutoci an bayyana to shine sai malai yake mai yake cewa ita al'ummar musulmi fa dangane da wannan daren ba wanda take shagaltuwa bane da wani dage-dagen tuta ko kakkafa wasu katakwaye ko wasu aqwasan mana wato wasu baka qaws walakinha sai dai al'umma muslimi al'umma ce ta tasabaku da take tsere da rige-rige da kiyami ha zuwa ga tsayuwar dare a wannan darab imanan da imani wa hatisaban da neman lada wa haka akhi al-muslim al-ayatul qur'aniyya yace ya kai dan uwa musulmi ga ayoyin alqur'ani nan gaba gare ka wal ahadithun nabawiyya da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam athabita tabbatatu allati waradat wadanda suka zo fi hadhihi al-laila dan su yi fashin baki game da wannan dare mufassalatan daki daki kal'ati kamar abin da zai zo faduluha falalar wannan dare kafa bi qadri lailatul qadr ya isa girman matsayin daren lailatul qadr annaha dare ne da khairun min alf shahr ya fi alheri sama da wata dubu qala azza wa jalla lani girma da daukaka yace inna haqiqa musu allah anzalahu mun saukar da shi fi lailatul qadr a cikin wani irin dare mai girman daraja wa ma adaraka me ya sanar sheka ma lailatul qadr me ake nufi da daren lailatul qadr in baka sani ba lailatul qadri shi daren lailatul qadr din nan khairun shi yafi alkhairi min alf shahrin sama da wata dubu tanazzalul malaikatu malaiku suna sauka والروح ده ملائكه جبريل فيها اشكون wannan daren باذن ربهم باذن ubangijinsu min kulli amrin salamun hiya aminci ya tabbata a wannan dare min kulli amrin daga kowane irin al'amari yana cikin aminci a wannan ranar a wannan daren komai a cikin aminci yake shine sai ka hada min kulli amrin salamun hiya aminci ya tabbata a wannan dare daga kowane irin al'amari hatta matsala al-fajr har cetowar al-fajr wa fiha a wannan daren da yana lailatul qadr yufraqu kullu amrin hakim ake yin budget ake rarraba kowane irin al'amari hakim wanda yake ba a iya canza shi kamar yanda Allah ta'ala kala yace inna anzalahu haqiqa musu Allah mun saukar da shi alqur'ani fi lailatin mubaraka a wani dare mai albarka inna kunna munzirina haqiqa mun kasance masu fadakarwa masu gargadi ay muallimina nasa ma yanfa'uhum wa yadurruhum shar'an
liqamati alhujja shine ma'ana inna kunna mundhirina ay muallimina nasa mu fa masu karantar da mutane ne abinda zai amfane su ko ya cutar da su a shari'ance dan kafa musu hujja dan kasu zuwa ranar tashin alkiyama su ce ba ga ya musu ba fiha a cikin wannan daren ay fi laylatul qadr kenan yufraqu kullu amrin hakim ayyub salu min al-lawhi ila al-katabati amru sana budget din shekara a wannan daren ake yin sa Allah ta'ala yana yin budget din shekara a daren laylatul qadr shine Allah ya ce fiha a wannan daren ne yufraqu kullu amrin hakim dukkan wani al'amari da zai faru a wannan shekarar to a wannan lokacin ake dauko shi daga lauhil mahfuz a kawo shi ilal kataba an fahimta al'amarin shekarar gaba daya hakim ay muhkamul la yubaddal wala yugayyar ba a iya musanya shi ba a iya canza shi amran al'amari ne min indina daga gare mu inna kunna mursilina lalle hakika mu mun kasance mursilina masu aiko manzanni me yasa muke aiko manzanni rahmatan min rabbik saboda rahama da jin kai daga ubangijinka inda Allah ya ga dama ba zai aiko mana manzo ba zai aiko kowa ba innahu huwa as-sami'u al-alim Allah ta'ala yake cewa innahu yanda al'amarin yake huwa as-sami'u ubangiji ta'ala shi as-sami'u ne mai ji al-alim kuma mai cikakken sani waqtuha lokacinta warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna laylata 21 yace sai game da lokacinta yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annaha laylata 21 cewa wannan dare wannan lokacinta ita laylatul qadr kenan laylata 21 dare ne na 21 wa laylata 23 daren 23 wa 25 25 27 27 wa 29 da kuma 29 wa akhiru laylatin fi ramadan da ƙarshen dare cikin watan ramadan la'alla ay sa'a azmi za ay 30 kaga an wuce 29 kenan to daren ƙarshe na ramadan shi ma ana dacewa da laylatul qadr قال الشافعي رحمه الله امام الشافعي الله يمس رحمه يتي كان هذا عندي والله اعلم kamar dai wannan hukunci ko wannan bayani ni a yanda na fahimta amma fa Allah shine mafi sani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yujibu ya kasance yana bada amsa ne ala nahwi ma yusalu anhu gurgudan yanda aka tambaye shi daren nan guda ɗaya ne kila wani ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaga kaza kuma ya zama daren 21 annabi yace ana iya ganin laylatul qadr a 21 wani ya zo yace amma ikin Allah ni kuma jiya 23 sai naga kamar na ga dace yace ana iya ganin sa wannan an bayyana inji imamu shafi'i yuqalu lahu analtamisuha fi laylati kaza ko kuma kamar tambayar annabi ake za mu iya neman ta a daren kaza fa yaqulu iltamisuha fi laylati kaza sai annabi yace eh ku neme ta a daren kaza wani ma yazo yace to ya ma ikin Allah zamu iya neman ta a daren 25 yace eh ku neme ta a daren 25 ma wani yace ya ma ikin Allah zamu iya neman ta daren 27 yace eh ku neme ta imam shafi yace kaman haka yake fahimta wa arjahul aqwal rinjayayyen zance ma'ana aqwal in ka tattara maganganun duk da malamai suka yi game da laylatul qadr to zancen da yafi rinjaye annaha laylatul qadr din nan fa fi autaril ashril awakhir min ramadan tana cikin wutiri mara na goman karshe cikin watan ramadan kaga an baka abin a dunkule in dai mara ce cikin daren laylatul qadr cikin goman karshen ramadan a iya sa'a a dace da ita wa alaihi akan wannan kauli yadullu hadithu aisha hadithin na aisha radiyallahu anha yana nuni qala tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya kasance yujawiru fil ashir al awakhir min ramadan yana makwabtakar masallaci a goman karshe cikin ramadan wa yaqulu yana cha taharrau kuyi kirdado wa fi riwayat na wata ruwayar iltamisu ku nemi lailatul qadri daren lailatul qadr fil witri amara min al-ashr al-awakhir nago man karshe min ramadan fa idha da'afa al-abdu idan ba wa raunin sa ya kai rauni aw ajiza ko ya gaza ila ba lafiya shi tunda aka shigo goman karshen ba lafiya dan haka yayi jikin ko kuma ya farfado daga rashin lafiya jikin yayi rauni ba zai iya raye goman kwanakin goman karshen ba aw ajiza ko gajiya da kasala da gazawa ta same shi to fala yugula banna ala sab'il awakhir kada mutun ya kuskura a rinjaye shi daga kan daga 27 na karshe din nan lima warada saboda abinda yazo an ibn umar radiyallahu anhuma qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yace iltamisuha fil ashr al awakhir kuni mudaran lailatul qadri a goman karshe fa in da'afa ahadukum idan dayan ku yayi rauni aw ajiza ko ya gaza dillalacin sa fala yagalabanna kar afi karfin sa ala sab'il bawaqi 27 nan da suka rage lalle duk yanda za a yi da kasalar da lalacin to karka yadda a yi 27 a wuce ka wa hadha yufassiru qawluhu sallallahu alaihi wasallam wannan yana fassara maganar annabi sallallahu alaihi wasallam araru uyakum ina ganin mafarkin nan naku qattawa da'at ya dace faman kana mutaharriha duk wanda zai kirdaji daren lailatul qadar fal yataharraha yakirdadeta fi sab'il awakhir a 27 na karshe an ce mun lokaci yayi sai mu tashi wa ma'lumun abinda muka karanta ya zama da Allah ya ba mu lada.